a watan Maris din da ya gabata ne dai ministan kudi Mrs. Kemi Adeosun ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da karin haraji ga kamfanonin da ke sarrafa taba sigari da kuma barasa kuma harajin zai dauki shekaru 3 ne ana karba wato daga shekara ta 2018 da muke ciki zuwa 2020 hakan zai baiwa hukumomi samun daman daidaita farashin na sigari da kuma barasa tare kuma da ƙara samun kudaden shiga da gwamnatin tarayyar Najeriya ke nema bayan wanda take samu daga man fetur da sauran kayayyakin da take fitarwa na gona a ƙarƙashin wannan sabon tsari na haraji dai da aka kaga bawa kamfanonin za a samu ƙarin naira 1 akan kowane kara na sigari abinda ke nuna naira 20 kenan akan kowane fakiti mai kara 20 inda kuma a shekara mai zuwa ta 2019 za a samu ƙarin naira 2 abinda kuma zai kai ga naira 40 kenan a kowane kwali ko fakiti mai kara 20 har zuwa 2020 inda harajin zai kai ga kusan naira 2.90 a kowane kara wato dai naira 58 kenan a fakiti mai kara 20 to koya masu sai da sigarin suka ji da wannan ƙarin farashi na sigarin
muna sayan sigari don sun switch muna sayan naira 2200 to yanzu farashin ta kuma 2500 muna sayan normal benzin 2000 yanzu farashin ta kuma 2300
yanzu kuma za mu kara wa masu sai a hannunku ne karakara ko kwali
a kwarai ku za mu kara ta dan da muna sai da 320 kamar benzin sun saboda ka za mu mayar naira 20-20 din ta dimmin sai kwara ɗaya naira 20-20 za mu rika sai da ta
to ba gani za ku rasa kwastomin kilo wasu ba za su iya sai za su daina shan sigarin
to amma muna ma farin ciki mu nan da ke sai da sigarin nan muna farin ciki a bar tabashan ta wallahi dan mun inda Allah zai sa ta kai kara ɗaya naira 50 mu na fata saboda asar da ake ta lafiya ta yawa gaskiya saboda kaga musamman nan Lagos yadda ake shan sigari yawa wallahi
cewa wannan malami dake shan sigarin ya bayyana a cewa
what I see is that is very good even though the prices can go more because is the smoking cigarette is very dangerous to the earth. So, but maybe from the price now. So, somebody like me now, I will try to step aside because the smoking is not.
Yace mun ji labarin wannan ƙarin farashi kuma hakan muna ganin mu ma zai taimaka mana wajen kaurecewa shan sigarin tunda dai ba abu ne da ke ƙara lafiya ba a koyaushe mu fatan mu shine daina shan sigari
is not good for earth. It's very very bad that is
kuma waɗanda ba su shan sigarin dai sun tofa albarkacin bakin su kamar haka.
Eh gaskiya ni na ji dadin haka kuma ina fatan hakan Allah ya sa masu yayi suna sha ya zama haka shine sanadiyar barin su dan dama ba wani abu ne wanda ke ƙara lafiya a jiki ko yake wani tsara ma mutane wani abu ko basira ko wani abu babu wani abu da yake kawo illaci baya ga lafiyar mutane
a cewar ministan kudi na Najeriya Mrs. Adeosun duk da wannan ƙarin farashi na haraji da gwamnatin ta yi wa kamfanonin na sigari hakan bai kai harajin da aka yi kagabawa kamfanonin sigari a ƙasar Algeria da Afirka ta Kudu da kuma Gambia ba sai dai a yayin da sauran al'umma ciki har da masu shan sigarin da kwankwadon barasa ke nuna farin cikin su a waje daya kungiyar masu masana'antu ta Najeriya ta bakin daya daga cikin membobin ta Frank Jacobs ya bayyana fargaban cewa ƙarin harajin zai kai ga rufe wasu masana'antu tare kuma da hasarar ma'aikata wanda dama gwamnatin Najeriya ke fafutukan kawo ma matasa aiki a bangaren ta kuwa hukumar lafiya ta duniya babban jibrin murya Amurka daga Lagos.